بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لها دي بقوي قوات رمضان shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Maris shekara miladiya ta 2024. Wannan shine darasi na 15 cikin jerin gerin majalisai na watan Ramadana na shekara ta 1445 a wannan makaranta ta mu ta Darul Hadisi Salafiya dake Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani Dariya, Allah ya gafarta masa. Muna waɗannan darussa daga littafin Akhta'un wa Mafahim fi Shahri Ramadan yajibu an tusahha, wasu kurakuran fahimta wanda ya zama wajibi a ci a gyara su, na Malam Abu Ammar Ba Musa, Allah ya saka mishi alkhairi. Za mu tashi kai tsaye a lambar wato mas'ala ta 21, inda malam yake cewa ma halu hadithi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhlitu al-20 بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئذرة. مي حكمشن انغنشي كورشن انغنشن حديثن دا اكرويتو تشوا منزان الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا كسنشي يخلط العشرين، ينا تشاكدا كوانكي 20 دم فرقو دغ فرقون ازمي زوا 20 غا وتا، ينا حد تسكانن بصلاة ونوم yayi sallah yayi bacci yayi bacci yayi sallah yana yin duka biyu. Fa idza kana al-ashr, idan aka shiga goman ƙarshe shammara sai ya zage damtsi, wa shaddal mi'zara ya nisanci wato matansa. Wannan hadisi malam yace al-jawab wa ma huwa hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallama fil ashr al-awakhir min ramadana, menene kuma shiriyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ibadojinsa a goman ƙarshe. Yace aljawabu min Allahi astamidu al-auna wa sawab, hadithu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhlitu al-20 bi salatin wa nawmin fa idha kana al-ashr shammara wa shadda al-mi'dara. Yace wannan hadisi dake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ibada yana bacci a goman 20 din farko, amma a goman ƙarshe ya daina bacci ya zage damtse ta ibada. Malam yace hadithun da'ifun, hadisi ne mai rauni. Rawahu Ahmadu an Aisha radiyallahu anha, al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi zuwa ga Aisha radiyallahu anha. Hadisin matsalar shi shine akwai wani mashahurin mutum Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, wanda maturuki ne kuma rafidi ne khabith, wanda ake tuhuma da ƙarya. Sannan har ila yau akwai kuma Yazid ibn Murra, wanda Imam al-Bukhari yana cewa akan shi la yasihu hadithuhu. Saboda haka waɗannan waɗannan mutanen guda biyu, baya ga su ma akwai wani Lamis shi ma a cikin isnadin, wanda ita kuma mace ce majhuliya, ba a santa ba, ita takaitu da riwaya daga shi Yazid ibn Murra ɗin can, wanda babu wanda ya wasaka shi ga baki ɗaya. Saboda haka za mu ga hadisi ne mai rauni da malamai suka haɗu a kan raunata shi. Za a yi kuma littafai irin Tarikhul Kabir na Imam al-Bukhari, irin shi kanshi Musulmi Imam Ahmad ibn Hanbal, Taqiqin Shu'aibul Arnaud da Ta'jilul Manfa'a na Ibn Hajar da makamantansu. Dukkanin su waɗannan malamai sun tabbatar da raunin hadisin ta fuskar isnadin sa. Wa amma hadiyun nabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, dangane kuwa da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil ashril awakhir min ramadan, a goman ƙarshen ramadan me annabi yake sallallahu alaihi wasallama, menene hadisai ingantattu suka zo da shi na bayanin abubuwan da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake yi na ibadoji a goman ƙarshe. Yace faqad kana nabi sallallahu alaihi wasallama yajtahidu fil ashril awakhir min ramadan ijtihadan hatta la yakadu yaqdiru alaihi ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ba da himma, ya sanya ƙwazo, ya sanya ainihin wato ƙarfin ibada a cikin goman ƙarshe, abinda babu wani wanda zai iya. Sahabbai da suke kwaikwayo da shi ba sa iya kaiwa inda yayi, sai dai kowa shi ma yayi iya haƙƙa tuƙatihi ɗin shi kawai. amma babu wanda yake iya abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Qalat tace in ji Aisha kenan, fa ina Aisha radiyallahu anha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwazan ibada a cikin goman ƙarshen Ramadana, irin kwazan da baya yi a wasu kwanaki daban. Rawahu rawan ne ah muslim go rawu muslim muslim ruwaito shi wa qala al mulla ali al qari haka ne ah wa qala al mulla ali al qari mulla ali al qari a cikin mirqatul mafatih kenan yake cewa da yana sharhin wannan hadisi fihar hadal hadis yace wal azharu annahu yajtahidu fi dhalik at ta'a. Abinda yake bayyana game da aka ce yajtahidu, wato yana kokari ne wajen ƙara yawan biyayya ga Allah, wal ibada da bautar Allah, duk ayyukan da'a da ibada sai ya ƙara su. Ma la yajtahidu fi ghairi, irin ayyuka da bauta waɗanda baya zagewa kamar a sauran baya zagewa a wasu lokutan kamar wannan lokacin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fil ashr al awakhir yuhyi al layla kullahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raya dare ga baki ɗayan sa. Malamai sun yi sabani game da kullahu din nan, shin da gaske dare duka koko aglabahu, domin shi malai ya ce mishi dare duka din, da mutum ya ce na kwana ban yi bacci ba, bai nufin duka mintunan daren nan bai yi bacci ba, ta yiwu ya yi wani ɗan bacci ɗan kaɗan, amma da ka za a ce a zaune aka kwana. Sun kwana suna kuka da an ce ai wata yau anguwan nan kwana aka yi ana kaɗe-kaɗe, wataƙila kuma sun tashi kafin asubahi masu kaɗe-kaɗen, madda ka za a ce sun kwana suna yi, ko a ce maƙwabtanmu kwana suka yi suna faɗa mata da miji, hala kuma duka faɗin bai wuce na awa biyu ba. Saboda haka a ɗabi'ar yare in aka ce ya kwana yana ibada, ana nufin ya ci mafi yawan lokacin daren wajen ibada. Wasu kuma malamai sun fassara shi da zahirin shi cewa kai kullahu da gaske kullahu, wa yuqidu ahlahu kuma yakan tada iyalansa duk masu bacci ya ce su tashi su ma su yi sallah, wa yashuddu mi'dara sannan yana tamketu mazaginsa, wannan kinaya ne akan gujewa iyali, baya kusanta iyali a waɗannan kwanakin. Fa ana Aisha ta radiyallahu anha qalat, Aisha Allah ya karanta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashr ahya al-layla wa ayqadha ahlihi wa jadda, yace ya kasance idan goma ta shiga yana raya daransa ya tashi iyalansa, wa jadda ya ƙara kwazo, wa shadda al-mi'dara ya tamke tu mazagi. Imam al-Bukhari da Muslim suka rubuta wannan daga sayyidatina Aisha Allah ya ƙara mata yadda. Wa ma'ana ahya al-layla ihya'ul layli yakunu bistigraqihi fi ada'i ta'ati min salati, ana nufin ya cika daren da ayyukan biyayya wa dhikri da ayyuka na ambaton Allah, wa qira'atin lil qur'an da karatun alqur'ani mai girma, wa ghairi zalika da wani wannan. Wa qala al hafiz ibn hajar rahimahullah ahi qawluhu ahya laylahu, ya raya dare ai saharahu, ya zauna ido biyu fa ahyahu, to sai zama ya raya shi bi ta'ati da biyayya Allah, wa ahya nafsahu bi saharihi fihi, shi kuma ya raya kanshi bai yi bacci ba, li anna nawma akhul mauti, domin bacci dan uwan mutuwa ne. Haka ce mutum ya raya dare wato bai yi bacci ba, domin yin bacci kamar mutuwa ne, sai a ce ya raya dare. Wa ikhtalafa al-ulama'u fil maqsud bi ya'i al-layli, hal al-maqsudu kamilul layli aw mu'dhamuhu wa aktharuhu, malamai sun yi sabani da batun raya dare din nan, shin raya shi duka koko raya wani mafi yawan sa. Qala al-Aini Badruddin al-Aini a cikin Ibnatul Qari yace rahimahullah fi sharh al-Bukhari yace wal zahiru wallahu a'lam, abinda yake a zahiri Allah shine mafi sani, mu'dhamul layli mafi yawan dare, bidalil qawliha yani ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha fil hadis sahih, saboda fadan Aisha a cikin hadisi, wa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama laylatan hatta as-sabahi, tace ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah dare tun bayan isha har asubahi ba. وما سام شهرا متتابعا الا رمضان ko ban taba ganin yana azumin wata guda cikakken wata kwanakin keke da keke na wata sai dai ramadan to kaga ita ce wata wacce magana cewa yana rayi dare kuma ita ce ba taba ganin yayi sallah tun daga bayan isha har asubahi ba sai zama rayi daren yana nufin mafi yawan sashen dare wa qala al hafid ibn rajab ibnu rajab shi kuma a cikin lataiful ma'arif yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yakhussu al ashar al awakhir min ramadan bi amalin la ya'maluha fi baqiyati shahr annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan kebance wato karshen ramadana da ayyukan da baya yin su a sauran kwanakin watan fa minha daga ciki ihya'ul layl raya dare fa yahtamilu anna al murada ihya'ul layl kullihi zai iya daukan cewa raya daren gabaki daya kaga su sa'ini suna ganin raya mafi yawan dare ibnu razab yana ganin raya dare gabaki daya wa ala hadha al qawli yakunu ma'a al hadith al da'if wancan hadisi mai rauni da aya gabata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yakhlitu al 20 bi salatin wa nawmin wa kana wa fa idha kana al 10 shammara wa shadda al mi'dara ma'anahu sahihun wa sanaduhu ghayru sahihin saboda wancan hadisin da aka fara tun farko hadisi ne da ma'anar shi ta inganta amma isnadin shi bai inganta ba saboda su malaman hadisi mutane ne wanda suke masu kan gado da adalci na magana ilmi kaga hadisin zai goyi bayan abin da suka sani zai taimaka wa abin da yake sananne a ilimi amma tunda bai inganta ba ba za su yi murna da shi za a bar shi a raunin shi kuma raunin shi ba zai sa kuma a ƙaryata asalin abin da aka sani inda ba inda ake ilimi ne da tantancewa ba to kawai za a bi abin da rai yake so ne inda ma ba a san hadisin sai a ce to hatta ma'anar ma ba za a karɓa ba in kuma ana son irin hadisin sai kawai a ce ya inganta amma su suna da adalci sosai wajen ayyukansu Allah ya saka musu alkhairi so wannan kenan dai shi hadisin bai inganta ba amma ma'anar da ya kawo ta cewa a farkon wata annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi bacci kuma yakan yi ibada da gaske ne haka yake a ƙarshen wata kwanaki goma ƙarshe yakan bar bacci ya ta ibada yakan bar kuma abin da yake iya shagaltar da namiji cikin dare shine kusantar iyali yakan bar shi baya yin wannan sannan yakan tashi iyalansa kaga wannan yana hukunta sai mutum ya kokari ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan babu abinda zaka iya yi shine ka ga kai iya ijtihadin ka kuma ka gujewa duk wani abu wanda yake mai shagaltarwa don haka kamata yayi a ce a wannan kwanakin kwata kwata baka da data ko kuma ka kashe wayar gaba daya har sai an ce an ga wata saboda mu yanda yafi shagaltar da mu fiye da ma iyalin iyalin ma kuka suke da wayoyin nan ko saboda ka sai ka kashe data ka nisanci majalisar nan da ake fira duk muhimmancin wasa na kwallo ka kyale shi ko Ramadan Cup ne ko Champions Cup ko waye ka rabu da shi wannan kwanakin ayyamun ne kalila kafin ka ankara sai ka ga sun wuce Allah ya samu dace sai mu tafi kan mas'ala ta 22 mallan yace ma hukumu salati tahajjud allati tuqamu fil ashr al awakhir fi ramadana ba'da muntasif al layl ba'da salati tarawih allati tuqamu ba'da al isha wannan ma mas'ala ce daga cikin mas'alar da take a wannan zamani akwai tattaunawa mai tsayi akan ta amma zai takaita mana shine me hukuncin sallar dare da ake yi wanda sai an yi isha an yi tarawih yadda aka saba kamar kowa zai tafi gida sai kuma aje sai ayi bacci sai a tashi a dawo karfe 1 ko 2 ko 2 da rabi sai a zo a sake yin sallah ta dare shine at-tahajjud wato as-salatu ba'da an-nawm ba ba'da al-istiqaza min an-nawm at-tarawih ta kuma da yake ana dan huta wannan to me hukuncin ta ko wasu wadanda suka tsani wannan sallah mutane da yawa a cikin wadanda ake gani malamai kuma su karantawa sun tsani tahajjudi da dalilan su mabambanta amma tsana ce mara hujja to su kuma wanda suke yi su kuma suna yin tare da wasu kurakurai zaka kamata a gyara kurakuran sannan a karantar da wadancan wanda yake so ya gane sai ya gane cewa lallai yana cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yin sallar dare a jami'i a azumi bayan an yi bacci an farka sunna ne ba bid'a bane wanda ya ga ba zai yi ba to ba dole bane dama Allah dama ya faɗa cewa ko dan da suke ashabul azar alima an sayakunu minkum marda وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر ذاك وني متفي ني وني دان كاسوا ني وني سوجا ني وني دريبا wani mai aikin dare ne a asibiti ko a wata ma'aikata kaga zai wuya ya iya jura waɗannan ibadoji to an mishi uzuri wani tailor ne ya riga ya sha iya wuya yanzu dinan da ake magana kaga dole cika alƙawari wajibi ne akan shi fiye da sallah ta mustahabbi to ga sairan uzurori wani jikin shi yayi nauyi wani yana da rashin lafiya wani ma kwance yake a gidan asibiti sai kaga duk waɗannan an musu uzuri amma sauran mutane masu lafiya mazauna gida duk da yake mustahabbi ne ana ƙarfafa cewa su fito su yi sallar su fito a yi sallar daren nan da su saboda abin da ke cikinta na falala saboda kuma neman lailatul qadari falala bisa falala ko malam yace hunaka adillatun amma alal jiddi wal ijtihadi fil ashril awakhir fi jami'il ibadati akwai dalilai gama gari da suka zo da nuni zuwa ga kwadaitarwa game da kokari da kwazo da ijtihadi a goman ƙarshe fi jami'il ibadat dukkan nau'in ibada ake so kai kokarin fi salati wajen sallah wa qira'a fi qira'atil qur'ani da karatun alqur'ani wa fi dhikri da ambatan Allah wa ghairi zalika da addu'o'i da istighfari da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hailala duka ai tai wal adillatu fi zalika kathiratun jiddan ku dalile da yawa min ha daga ciki ga su na daya hadithu aisha radhiyallahu anha أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أهل الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئذرة وانتم دمك جي رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا نقوم نقرش تشبو ينا تاشي لددري يتسلى يرى يوأن ندر الركي يتاشي يا لنس سوما سسام فللر سنن يتقو كري سنن كما وشد المئذرة أي هجران النساء ya gujewa mata qala ibn rajab rahimahullah ibn rajab a cikin al-qayyim ma'arif yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yakhussu al-ashra al-awakhir min ramadana bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati shahri fa minha ihya'u al-layl fa yatamilu anna al-murada ihya'u al-layl kullih kuma yadda muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kebance goman karshe da ibadoji fiye da sauran kwanakin ramadan kuma daga ciki akwai raya dare raya shi da ibada raya shi gaba daya saniyan abu na biyu hunaka dalilun khas bayan waɗannan dalilai gama gari akwai dalili ke bantacce ala jawazi taqsimi salati al-layli ila qismaini fi ramadana wa fi ghairi akan halascin ita sallar daren a raba ta gida biyu ayi wani bangare kai tsaye bayan sallar isha sannan a ba wani bangare kuma sai an yi bacci an tashi yace faqad sabata an ibnu abbas radiyallahu anhuma fi baitutatihi fi baiti khalati a cikin kissar ibnu abbas Allah ya kara masa yadda wanda ya bada labarin kwanan sa a dakin wato kanwan mahaifiyarsa innasa maimuna ummul mu'minin radiyallahu anha ibnu abbas dama yana cewa na san duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na ibada in banda abin da yake cikin dare yace wata ran sai na samu chance aka aike ni babana ya aike ni wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da naje gun innatawa tace to zauna ka jira shi kafin ya iso kafin annabi ya buka yaro yayi bacci sai manzo Allah ya ce a bar shi ya kwana dalilin da yasa ya kwana kenan shi kuma yana nan ya ki yin bacci ya saki jikin shi ya bacci yana so ya ga me annabi sallallahu alaihi wasallam zai cikin dare dan ya san ibadar ya kwaikwaya musawa ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai sallah sai bi shi suke sallah ta hadisi yana cikin bukhari shi ma yace wa fihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sallala isha'a sallat salatul isha'i fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar isha'a gid a masallaci thumma jaa ila al bait sannan sai zo gida fa salla arba'a raka'atin eh rakawai guda hudu thumma nama sannan ya kwanta ya bacci thumma qama sannan ya tashi cikin dare qala ibn abbas faji'tu fa qumtu an yasari ce da nazo sai na tsaya a hagu faja'alani an yamini shine ya kama kunne na ya zagaya da ni ta baya ya dawo da ni daman shi fa salla khamsa raka'ati sai ya salla raka'a biyar aga kada da wadancan yayi 11 kamar yadda ya saba wannan yana cikin sahih bukhari fa hadha alhadithu nassun fi mashru'iyyati taqsimi qiyamil layli ila qismain wannan hadisi nassi ne karara akan shar'ancin ka raba sallar ka ta dare kai rabi farko ka kwanta bacci ka tashi kai rabi daga baya ko mun gane eh mana in ka hada hudu oke tara kenan ko in ka hada hudu da biyar tara jazakumullahu khair fa nabi sallallahu alaihi wasallama fasala bainal arba'ir raka'atin lati sallaha ba'da al-isha'i binawmin annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba yayi separating tsakanin raka'a hudun da yayi kafin sallar bayan sallar isha binawmin yayi bacci thumma qama sannan ya miƙe wa atamma salatal layli ya cika sallar shi dai wa huwa tahajjud wannan nabin shi ne tahajjudi fa tahajjud huwa alladhi yakunu ba'da an-nawm shine bayan bacci kenan salisan abu na uku da ya kamata a lura da shi shine nan sabata taqsimu qiyamil layli fi ramadan an ba'di salafi rahimahumullah ya tabbata magabata da yawa suna raba sallar su ta dare a bisa wannan sura qala al-imam al-mujtahid al-hafiz alim khurasan ishaq ibn ibrahim al-hanzali al-ma'ruf ibn rawiya rahimahullah ta'ala ibn rawiya babban malamin nan mutumin kasar khurasan babban mujtahidin nan wato ishaq ibn ibrahim al-hanzali ibn rawiya malamin su bukhari din nan yana cewa yace amma wa amma al-imamu idha salla bil qaumi tarwihatan idan liman yawa mutane sallar tarawihi guda daya raka'a biyu kenan shine tarwiha wanda in an yi za a huta aw tarwihataini ko kuma akai biyu aka huta aka sake yin biyu aka huta hudu kenan ko hadha kalamu ishaq sai yace thumma qama min al-layl idan akai isha sai ayi raka'a biyu al-sallami a sake raka'a biyu al-sallami sai a tafi gida sai a je ayi bacci fa arsala ila al-qaumi fajtama'u sai kuma ya ƙara gayyato mutane dama ya gaya musu ko kuma ya tura aka ta buga musu gidajen su cewa ku fito ko ai posting a group cewa za a fito karfe kaza a ci gaba da sallah fasallu bihim fasalla bihim liman ya sake musu sallah ba'da ma namu bayan sun yi bacci fa inda zalika ja'izun wannan ja'izi wannan ya cikin littafin masail na kausaj masailu kausaj shi ruwaito wannan to wannan shine abin da aka samu daga magabata tare da cewa wannan shi ake cewa at-taqib in kana neman bayani game da shi ka je ka nemi ko a internet ne kai browser din at-taqib fi salatil layl zaka ga maganganu da yawa akai tare da cewa akwai wasu cikin malaman magabata da suke kyamar haka akwai al-Hasan al-Basri a ruwaito cewa shi yana ganin ba daidai bane haka Sa'id ibn Jubair haka Sufyan al-Thawri har yana cewa at-taqib muhdathun a ruwaito daga wasu amma dai tunda gashi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan sura kuma gashi wasu salaf suna yi ba za a dauke shi a matsayin bid'a ba abinda nake faɗa ran nan nace wanda yana buƙatar dalili har yanzu shine ayi sallar isha a kiyin komai na sallar asha duka a tafi gida sai an je an yi bacci sannan za a yi sallar gabaki daya da wannan wada'in gaskiya ni ban san dalilin shi har yanzu ina tambayar ‘yan uwa ina bincike na a ina ne aka samo haka domin su waɗancan da suka ce suna kyamar wannan abin da suka ce shine a yi duka a farkon lokaci saboda ramadana wanda ba zai iya a farkon lokaci ba ta jam’i kenan wanda ba zai iya a farkon lokaci ba to ya tafi ya bacci daga bayan shi kadai ko mun gane shine har sai na Umar yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi wallati tanamuna anha khairun wa ahabbu ilayya ko wa afdalu madalla da wannan sabon abu da aka sabunta shine yin jam'i a masallaci kai tsaye bayan sallar isha saboda sha'ira ce cikin sha'ir na ramadan amma wanda zai je yayi nashi shi kadai daga baya bayan yayi bacci to ni nafi son wannan saboda kashi kanshi Umar irin ta yake shi sai ya saka wasu limamai wanda suke wa mutane wannan gama garin sallah kowa ya samu a cikin jami'i akwai ƙarin falalar jami'i da raya sha'ira ya raya wani abu na tambarin ramadana shine sallar ashan amma wanda yake mahaddaci alaramma zai yi muraja'a ko wanda yake da nishadin ya saba yin sallar dare to shi ba laifi ya bari daga baya ya je yayi shi kadai cikin dare in kuma an raba wancan an yi saboda kowa ya samu falalar duka biyu an samu falalar ci gaba da raya sha'ira ta Ramadan. An samu falalan yin sallah bayan an yi bacci an tashi da shine sai ayi wannan takibi. Allah ya sa mu gane. Wallahul musta'an. To bari mu dakata nan lokacin yayi ko? Na'am. To wannan shine a ta'kid kamar yadda muka ambata na faɗa mana cewa yana cikin tafin masail. Oke gashi ma yace wasu ila al-Imam Ahmad rahimahullahu an hadha al-fihi fa qala la ba's. Shi ma Ahmad ibn Hanbal an tambaye shi game da at-taqib yake cewa babu matsala akai shi ma yana cikin masail na al-Imam Ahmad ibn Hanbal wannan magana duka magana ce sananniya a wurin malami insha Allah to bari mu dakata haka sai mu tafi darasi na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi